Abiod Sadi Abdullahi, representing Niger State, is hereby confirmed as the Minister of the Government of the Federal Republic of Nigeria. Those in favor say aye. Those against say nay. The ayes have it.
Shugaban majalisar dattawa Basri Abadio kenan a lokacin da majalisar ta amince da ministoci 45 cikin 48 da ta kwashi kwanaki 8 tana tantance su. Majalisar ta amince da tsofaffin gwamnoni 4 ciki har da tsohon gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike da tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle da na jihar Osun Gboyega Oyetola da Muhammadu Badaru na jihar Jigawa. Haka zalika majalisar ta amince da dan uwan su Ibrahim Gaidam wanda ya fito daga jihar Yobe kuma ya zama gwamna amma ta dauke tabbatar da sunayen mutane uku da tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufai da tsohon sanata daga jihar Taraba Sani Dalladi da kuma yar jihar Delta Madam Stella Okotete. Sanata mai wakiltar jihar Plateau ta tsakiya Diket Fulan ya bayyana dalili.
Mutane uku kuma a cikin wadanda aka kawo mana sunayen su bamu amintar da su ba domin akwai security clearance da za a masu so 45 mun clearing mun confirming din su za mu koma kuma mu adapting domin a doke voter procedures namu don a kai ma shugaban kasa.
Shugaba Tinubu ya nika sunayen waɗanda aka nada ne a wasu wasiƙu guda uku daban-daban ga majalisar a ranakun 28 ga watan Yuli sai kuma ranakun 3 da 4 ga wannan wata na Agusta da muke ciki. Amma ga sanata mai wakiltar jihar Bauchi ta Kudu Shehu Buba Umar ya ce komin yawan ministoci da shugaban kasa yake so ya nada alamu ne na ci gaba.
Ta kan ma ci gaba ne domin za a samu isasshen wakilci. Misali yanzu jihar ta Bauchi an samu ministoci 2. Muna da minista daga Bauchi ta tsakiya Professor Ali Fati, muna da minista daya daga Bauchi ta arewa Ambassador Yusuf Tugga an samu wakilci kusan kowace bangare. Kuma za ku ga cewa yawanci jihohin nan wani mutum da biyu aka kawo. So ko da ma ana ganin cewa akwai kalubale na biyan albashi ko kalubale na rayuwa, hakan ma akwai ci gaba kwarai da gaske kuma mun yi waraba da haka.
Amma ga kwararre a fannin siyasa kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci ne akan batun cancantar waɗanda aka tantance su domin zama ministoci, inda yake cewa
ba maganar san kasa da kaunar kasa da tsayawa a biwai kasa hidima shine na karshe a tunanin da ake tunanin da cikin majalisa haka yake, tunanin masu zabuwa haka yake, tunanin cikin siyasa haka yake. Ana daukan mutum ne saboda a biya shi ladan shi na takawa siyasar da yayi ko kuma zai amfani a tafiya ta gaba a takawa siyasar da ake tunanin za a yi ko kuma yana da kusanta wacce ana son shi ma a ce masa ya yanke talauci daga yau.
Bayan kammala aikin tantance ministocin sai majalisar dattawa ta nada kwamitoci waɗanda za su gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa 73. Majalisar ta fara hutu a yau din nan har zuwa ranar 26 ga watan Satumba. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.